Pencil up, go she scoop, na banta na ba. Pencil lock, she na ba shana ba. Atalanta na ya, izolo, go she scoop, na banta na ba. Pencil lock, she na ba shana ba. Atalanta na ya.
Summer nights.